Kusa akwai hadari babu nazari cikin rayuwa akwai furkici yarin ya zo yar mama we got you dan kula in baki mama ki
Kimba kimama ki
I am